Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta ce fata ma shirya tsabdan ganin an gudanar zabe ba wai kawai a sansanonin 'yan gudun hijira ba kawai kai hatta ma da wasu wuraren da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram da suka hada da kananan hukumomin Mobe, Maihawan da kuma karamar hukumar Gombe. A wajen taron masu ruwa da tsaki da rundunar 'yan sandan jihar ta gudanar da shugabannin jam'iyyu a jihar. Commissioner in sannan jihar Mr. Adaji Gabriel yace sun shirya wa zaben.
About the northern part of Adamawa, we have tried as much as possible and God is helping us. Most of these areas are quiet.
Mun shirya don gudanar zaben a arewacin jihar Adamawa da ake ta cece kuce. Mun san batun gudanar zabe hakkin hukumar zabe ne a INEC. Ba wai na jami'an tsaro ba. Mun namu shine mu bada kariya lokacin da ake zaben. Don haka shirye muke.
It's not police, it's not security, it's INEC.
A cewar Commissioner in sannan jihar Adamawa Mr. Adaji Gabriel, to sai dai wani na zuwa ne yayin da gwamnan jihar Adamawa Mr. Balajan Gilare ke ci gaba da nana ta kiran da yake na dage zabe a jihar, duk da cewa shi ne ma jam'iyyar PDP ta baiwa takarar kujerar senator na mazabar Adamawa ta Arewa, domin a wajen wani taron 'yan jam'iyyar PDP gwamnan ma cewa ya yi. Na san wasu na sukata game da kiran da na yi na dage zabe, ni fa ina kan bakata. Amma bai kamata a gudanar zabe ba a wannan yanayi da ake ciki, inda mutanenmu da dama ke gudun hijira. Ai kamata yayi mu mai da hankali wajen nuna alheri da tashin hankalin da ake ciki ba wai zabe ba. To sai dai kuma a nasu ra'ayin al'ummomin da hare-haren 'yan Boko Haram ya raba da gidajen sun ce fa duk da cewa ba dadi suke ji ba, su fa sun shirya wa zaben. Mr. Adamu Kamale shike wakiltar mazabar Micika, ɗaya daga cikin yankunan da ke hannun mayakan Boko Haram a majalisar dokokin jihar Adamawa. Ya ma bayyana irin damarar da suka yi ne game da zaben da ke tafen.
Koyawa wahalar mu dole muna hanga gaba. Me zai faru da namu shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku zuwa huɗu mai zuwa? Dole mu yi tunani a kai. Domin in mu ce ba za mu yi zaɓe ba, ko kuwa in mu ce ba ma cikin Najeriya, muna da wani kasa ne? A ba mu da wani kasa. So sabil da haka dukkan mutanenmu da ciwon da suke da shi su yi hakuri, su fita, su zaɓi shugabanni kuma wanda ya dace, wanda zai iya san damuwansu, wanda kuma zai san magani damuwansu. So su zabe irwa na shugabanni domin su ne za su iya tallafa mana nan da shekara ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu.
Yanzu dai 'yan takara na ci gaba da ziyartar 'yan gudun hijira don tallata kansu, yayin da bangare guda jami'an hukumar zabe INEC ke ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.